ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درس من الدليل دقوم شابيو أكرت لتات الأدب المفرد لتات الإمام البخاري wanda yake karantar da mu ladubban zamantakewa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu karanta hadisi na 548 da kuma hadisi na 549 insha Allah. Wadannan hadisai suna dauke da bayani akan matsayin girman kai da kuma jiji da kai. Don haka Imam Bukhari yayi babi na 251 yayi ma wannan babin suna babul kibri, babin da ke bayani akan girman kai. Nasallallahu salamat wal afiya. Haddathana Sulaiman bin Harbin qala haddathana Hammad bin Zaid an Saqabi bin Zuhair an Zaid bin Aslam qala. Wato hadisin Zaid ibn Aslam yace la a'lamuhu illa an Ata ibn Yasar, ba na sanin wannan isnadi face ya samu asali daga Ata ibn Yasar. Ata ibn Yasar ya karbo hadisin an Abdullah ibn Amr sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah ibn Amr yace kunna julusan inda rasulillah, mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ahli al-badiya, sai ga wani mutum ya taho daga mazauna daji. Ahli al-badiya, mazauna daji wato bukauye. Alaihi jubbatun, yana sanye da al-kabba sijan, sannan yana sanye da kyalle wanda ake rufe kai da shi, shine at-taylasan. Yana sanye da alkyabba kuma yana ya yafa kyalle wato a saman kanshi. Idan aka ce sijan jam'u sajin, wato a littafin lisanul arab a mujallar na 7 shafin 294 malamin yace asaju at-taylasan abahmul galib, kyalle da ake kiransa asaju shine at-taylasan, wato yana daga sunayensa. Amma idan ya zama to mai kauri kuma yana da girma, wato kaman rawani ne wanda mutane suke yafawa a kawunansu ko a yafa a kafada, wanda kyallen da ake yafawa a matsayin rawani shi ake kira at-taylasan. Amma idan yana da kauri kuma yana da girma, to ana kiransa asaju. asali baya daga cikin al'adar Larabawa. Saboda haka ba za ka samu hadisi guda na Annabi sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya yafa rawani a kafadarsa kawai ba, ko ko ya dora shi a kai kamar yadda mata suke dora zani ko wani abu haka a kawunansu. Asalinsa amma babu shakka Larabawa sun san da shi, kamar yadda Abdullah ibn Amr yake faɗa, wannan ba Larabawan kawai ya taho majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yafe da wannan kyallan, kaga kenan an san da shi. Amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata riwaya da ta nuna cewa yana haka. Abinda hadisi ya nuna manzon Allah yakan yi rawani kuma yakan sanya hula, to al'ada ce, saboda haka dan sanya ta ba laifi bane. Amma yanda yazo a littafin Tajul Aruz yana mujallal na 16 shafi na 204, asalin yafa wannan kyallan yana daga al'adar mutanen Farisa, ba al'ada ce ta Larabawa ba, wato kamar al'ada ce ta shigo mu Larabawa, wanda su Larabawa abinda suka saba da shi wato shine daura rawani da kuma sanya kula, ko dai daura rawani ko kuma sanya kula. Amma al'ada ta shigo musu daga Farisa, yana cewa laysa min libasil arab, a zamanin yau shi ake kiransa ashimag, ashimagu shine wanda zaka ga Balarabe ya yafa a kansa ko ya yafa a kafadarsa, wannan kyalle shi ake kiransa ashimag, shi ake kiransa at-tailasan, ba laifi bane saboda Larabawa sun karbe shi ya zama al'adar su. Amma dai asalin sa ba shi da alaka da rawani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi wannan Balaraban ya taho da wannan kyalle yana yafe da shi akan kafadarsa, da ya zo a littafin An-Nihayatu fi Gharibil Hadis wal Athar na Ibn al-Asir, yana juz'i na biyu shafi 420, yace as-sijanu jam'u sajin wa huwa at-tailasan al-akbar, asali a zamanin da irin wannan kyallen da ake yafawa a kai maza suke yafawa ba mata ba, kyalle da maza suke yafawa a kawunansu ana kiransa at-tailasan. Idan ya zama to yana da kauri kamar yadda muka ce nan da bayaninsa ya zo a lisanul arab, kuma ya zama to launin kore, to suna kiran shi as-sajid. Akwai hadisin Abu Huraira wanda cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashabud dajjali alaihim sijan, idan dajjal ya bayyana mabiyansa alamar rawanin su kenan, za su rika yafa wannan kyallan a kawunan su. Wato kuma in ka dubi hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka taras da cewa akasarin mabiyan dajjal Yahudawa ne, to Yahudawa nan kuma sun zauna a Farisa, domin al'adar Farisa ce mutanen Iran. Ko a yau idan ka dubi yanda ba Yahudi malamin Yahudu zaka ga yana yafa wannan abin, maimakon daurawa kamar rawani zaka ga sun yafa irin wannan kyallan, har yanzu wannan al'adar tana tare da su malaman Yahudawa, wato sai zamanto ya fi shahara gare su. Amma Larabawa ma suna amfani da shi, don haka zaka ga malamai musulmai suka yafa, ya zama al'ada ce ta kowace al'umma. Amma dai asalinsa ba daga Larabawa ba ne, kamar yadda muka ce bayaninsa yana Tajul Aruz, yana cewa Abdullah ibn Amr yana cewa muna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga wani Balarabe daga mutanen daji ya zo yana sanye da alkyabba, shi ne jubba, yana daga sunayen alkyabba, sijan sunan wannan kyalle ne, yani jam'u sajin. Akwai riwayar da take cewa mazururatun bidibaj, wannan kyallan da wannan Balaraban ya yafa, wato an masa kwalliya da alharir, yana akwai sulki na alharir a sakarsa da akai. A wata riwayar yana cewa a arabiyun alaihi jubbatun fayalisa malfufa bidibaj, wani Balarabe ya taho yana sanye da alkyabba, ita wannan alkyabban an surka sakanta da alharir, wato sakar wannan alkyabban akwai alharir, akwai zaren alharir wanda musulunci ya haramta. To mu ci gaba, yace hatta kama ala ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan Balarabe da zuwansa sai ya tsaya a bisa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, hatta qama ala ra'sin nabi. Kaga akwai rashin hankali ga wannan mutumin. Ya tafi majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kutsa majalisin manzon Allah, sai da yazo daidai kan Annabi ya tsaya daidai kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kala sai yace inna sahibakum, ai mutumin ku dinnan, yana nufin Annabi, mutumin ku, kaji kalmar da ya fada, inna sahibakum kad wa ba'a kull faris, mutumin ku dinnan ya kaskanta duk mai girma, wato duk babban mutum Annabi ya kaskanta shi. Au kala koko yace yuridu an ya ba'a kull faris, shi wannan mutumin naku yana nufin ya kaskanta dukkan wani mai girma, shine faris da larabci. Al'ada ce ta larabawa idan an ga mutum nabilan, yani yusammunahu farisan, babban mutum ana kiran shi al-faris, ba wai wanda ke kan doke ba. Idan mutum yana da daraja, yana da girma, sai a kira shi al-faris. Yuridu an yaba'a kull faris, yana nufin ya kaskanta duk wani babban mutum. Wa yarfa'a kull ra'in, kuma ya daukaka kowane talaka makiyayi, wato shi mutumin kudin nan kokarin sa shine ya kaskanta mai daraja, ya daraja mai kaskanci. Kaga kalmomin da yake fada game da manzon Allah ba su da kyau. Gashi kuma yana tsaye akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato yana gayawa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa irin tsarin karantawar da manzon Allah ya zo da shi, kamar yana nufin ba alkhairi bane, babban mutum a kaskanta shi, kankan makaskanci a daukaka shi. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama bi majami'i jubbatihi, mahadan alkabbata shi, yani jama'a sawb alladhi yalbasuhu inda sadrihi wa nahrihi, ya hada ainihin alkabban daidai wuyan mutumin, kamar da Hausa kace ya ci kwalansa. Manzo Allah sai ya kama inda alkabban ta hada, sai tattara ya rike, wato manzo Allah sai ya miki. Ya tafi a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr yace fa qama an-nabiy mukbaba, sai manzo Allah ya miki an fusatar da shi, wato maganar wannan mutumin da abin da ya aikata ya fusatar da manzo Allah. Sai Annabi ya miki fa akhadha bi majami'i jubbatihi, ya kama mahadar alkabban tasa, fajtazabahu, sai ya fisgo shi. Manzo Allah ya kama sai ya fiske shi, alamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fusata saboda abin da wannan mutum ya aikata. Fa kala sai manzo Allah yace ala ara alayka libasa man la yaqil, shin bana ganin kana sanye da tufafin mara hankali, wato bana ganin kana sanye da tufafin mara hankali, wannan irin tufafi ne na marasa hankali, ba wai alkabbar da ya sanya bane, la wanda ya zamanto tana sanye da wannan, yana sanye da wannan kyalle, la abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana sanye da tufafin mara hankali, saboda wannan tufafin akwai surki na alharir, akwai surki na alharir. Shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari da Muslim, wanda yake cewa man labisa alharir fi dunya lam yalbasu fi alakhirah, duk wanda ya sanya tufafi na alharir a duniya, to ba zai sanya shi ba a kiyama. Kaga sanya alharir ba daidai bane ga mutum maza a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ke sa manzo Allah yake cewa ba ni ganin kana sanye da tufafi mar hankali, summa qala, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wa'azi, bi ma'ana manzo Allah ya sake shi yace inna nabiyallahi nuhan sallallahu alaihi wasallam, annabin Allah Nuhu alaihi salam, lamma habaratu alwafatu, a lokacin da mutuwa ta zo masa, qala libnihi, sai yace ma dansa, inni qasun alayka alwasiyata, zan karanta maka wasiya. To wannan riwaya kenan da ta zo cikin al-adabul mufrad, amma akwai wasu riwayoyi wadanda suke nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'a ibnaihi, Annabi Nuhu alaihi salam ya kira yaransa biyu ba ɗansa ɗaya ba. Fa kala sai ya ce musu, inni qasirun alaikum alwasiya, zan takaita muku wasiya, zan gaya muku wasiya takaitacciya. Amurukuma bisnataini wa anhakuma anisnataini, zan muku umarni da yin abubuwa guda biyu kuma zan hana ku aikata abubuwa guda biyu. To amma anan littafi Al-Adabul Mufrad ya zo da bayanin cewa dan nasa guda ɗaya ne ya masa wannan wasiya. Ala kulli halin, yaran Annabi Nuhu alaihi salam ba shakka biyu ne. Saboda haka tana yiwuwa ya yi wasiyar ga wannan kafin wancan, tana yiwuwa ya haɗa su a lokaci guda. Annabi Nuhu alaihi salam ya ce, amuruka bisnataini, ina maka umarni da abubuwa guda biyu. Wa anhaka anisnataini, kuma ina hana ka abubuwa guda biyu, ina hana ka aikata abubuwa guda biyu. Amuruka bila ilaha illallah, ina maka umarni da riƙon wannan kalma la ilaha illallah. Inji Annabi Nuhu alaihi salam, me wannan yake nuna maka? Musulunci addini ne guda tun farkon manzanni, tun zamanin Annabi Nuhu alaihi salam. Ina maka umarni da kalmar la ilaha illallah, ka yi riko da ita da kyau, kar ka yadda ka sake ta. Fa inna samawati sab'a, domin kuwa sammai bakwai, wal arabina sab'a, da kuma kasai bakwai, lawu bi'na fi kifatin, da za a tsora su akan hannun sikeli guda ɗaya. Wa wubi'at la ilaha illallah fi kifatin, kuma a tsora kalmar la ilaha illallah a hannun sikeli guda, la rajahat bihinna, da wannan kalmar ta rinjayi nauyinsu. Wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat arjaha, wato wannan hannun sikeli da aka tsora kalmar la ilaha illallah ita ce za ta rinjaya. Wannan wato kalmar ita ce za ta rinjaya. Sai Annabi Nuhu alaihi salam ya ce, walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a, da dai sammai bakwai, wal ardina sab'a, da kuma kasai bakwai, kunna halqatan mubhama, da za su kasance zobe, kurman zobe wanda ba shi da rami, wanda ba shi da rami, ya zamanto da za su kasance dunkulallen abu ne wanda babu kofa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la qasamat kunna la ilaha illallah, da la ilaha illallah dinnan kalmar da za ta murkushe su. Abu Ubay, wani masani daga cikin masana da aka yi na zamanin farko, Allah ya masa rahama, nan da bayaninsa ya zo cikin Lisanul Arab juz'i na 12 shafi na 485, ya ce kalmar tana zuwa iri biyu. Akwai qasamtu shay'a idan kasartu hatta yabina, da larabci idan aka ce al-qasamu shine murkushewa. Wa amma al-fasmu, idan yazo da fa'ul maimakon qafun, la fasamat kunna, to da zata danne, da zata danne amma ba zata murkushe ba. Saboda haka kalmar akwai bambanci tsakanin qasamat kunna da fasamat kunna, yani fa huwa an yansadi ash-shay'u min ghairi an yabin. Saboda haka ba kalmar la fasamat kunna akai amfani da ita ba, an yi amfani da qafun la qasamat kunna, wanda shine murkushewa. To sai Annabi Nuhu alaihi salam ya ce, wa subhanallahi wa bihamdihi. Abu na biyu da nake maka umarni da shi shine ka yi riko da subhanallahi wa bihamdihi, wannan kalma na zikiri. Fa innaha salatu kulli shay'in, saboda wannan ita ce sallar komai, ita ce sallar dukkan komai. Idan aka ce dukkan komai, kowace halittar Allah tana yin ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala. Me ya ibadarka? Subhanallah wa bihamdihi, wa biha yurzaqu kullu shay'in, kuma a dalilin ta ake arzuta kowane abu, a dalilin subhanallah wa bihamdihi ake ba mu komai arzikinsa. Saboda haka zikiri dole ne ga kowace halittar Allah, saboda in ba ta yi ba ta samun arziki, ka'ida ne sai ta yi zikiri Allah ya ba ta arziki. Wa usika bitasbihi, a wata riwaya kenan, ina maka wasiya ka yi riko da tasbihi, saboda subhanallah wa bihamdihi ai tasbihi. To a wata riwayar annabi Nuhu alayhi salam yace wa usika bit tasbihi fa innaha ibadatul khalqi wa bit takbiri, ina maka wasiya kai riko da tasbihi saboda ita ce tasbihi shine ibadar kowace halitta, ibadatul khalq, ibadatul khalq kamar yanda yace salatu kulli shay. Me ake nufi da salatu kulli shay? Subhanallahi bihamdihi ita ce sallar kowane abu. To a wancan riwayar sai aka fassara da sallar da ake nufi ibadatul khalqi. Subhanallahi bihamdihi wato shine ibadar halittun Allah gaba ɗayan su. Wa bi takbiri, sannan ina maka wasiya da riko da kabbara, wannan yazo a wata riwayar kenan. Subhanallahi bihamdihi da kuma Allahu akbar. Amma wasiyar farko la ilaha illallah. Sannan na biyu subhanallahi bihamdihi, a wata riwaya ta uku aka samu at-takbir shine Allahu akbar. Wa an haka, abubuwa guda biyu da nake hana ka, ina hana ka an shirki game da shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ka tsare mu. Wal kibri, da kuma girman kai, ina hana ka shirka da Allah da kuma girman kai. Abdullahi ibn Amr da ya rawaito hadisin nan yace fa kuntu, sai nayi tambaya, au qila, ko sai akai tambaya. Wato riwaya ta zo da kalmomin nan guda biyu waɗanda suka rawaito hadisin an samu mantuwa tare da su wanda ya kawo hadisin. In ma Abdullahi ibn Amr ya ce na tambaya, ko kuma ya ce an yi tambaya a lokacin, kaga idan ya ce an yi tambaya ba shi yayi ba. Sai aka ce ya Rasulullah, haza shirku kad arafnahu, ita dai shirka mun riga mun santa, famal kibru, to menene kuma girman kai? Kaga Larabawa ne suna yaran su dai da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma wato saboda tawali'u na sahabban manzon Allah suna son su ji bayanin Allah akan al'amari, sun san me al-kibru, amma tana yiwa yanda suka san al-kibru ba haka bane. Kisa suka ce to mun san shirka, ka riga ka mana bayani, mun riga mun san me ake nufi da shirka da Allah, amma al-kibru dinnan ba mu san shi ba, menene al-kibru? Kuma sun sani saboda Larabawa ne, amma suna nufin muna son ka kara mana bayani me ake nufi da al-kibru dinnan wanda Annabi Nuhu alaihi salam yayi wasiya ga ƴaƴansa su kiyaye shirka da girman kai. Me girman kai? Huwa an yakuna li ahadina hulla yalbasuha, ko shine mutun ɗaya daga cikin mai zama yana da saitin kaya da yake sawa, saboda saitin kaya da kake gani a zamanin da ba kowa ke sashi ba, sama da ƙasa iri ɗaya, la sai manya, sai masu hali. To shine aka yi misali da mai hali wanda zai sanya saitin kaya zama na sama da ƙasa iri guda, idan mayafi ne da wanda aka ɗaura da wanda aka yafa duk iri guda, shine al-ghulla. Kala sai manzo Allah yace la, tufafin mutum baya sa a ce masa mai girman kai, ba da tufafi bane. Kala fa huwa an yakuna li ahadina na'lani hasanatani, ya Rasulullah, ko dai ɗayan mu ya zamanto yana da takalma biyu masu kyan gaske yana sawa, shine sai ya zamanto mai girman kai. Lahuma shirakani hasanani, suna da igiya mai kyau, saboda zamanin da takalman nasu ba irin na yanzu bane, zaka samu takalmi an nada igiyar, wato nada sanya takalmin aiki ne saboda igiyarsa. To igiyar takalmin ita kanta tana nuna darajar waɗannan takalman. To shine suka bada misali, yanzu idan mutum yana da takalma masu kyau, ga igiyar takalmin masu kyau, to shine mai girman kai? Kala sai manzon Allah yace la, nan ma ba girman kai bane. Kala sai annabi mutumin yace fa huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha, ko girman kai shine ɗayan mu ya zamanto yana da wata dabba da yake hawa, yana hawan dabba baya tafiya a ƙasa, kaga kamar yanzu ne a ce yana da babban mota da yake hawa, shine girman kai? Kala sai manzon Allah yace la, ba shi bane. Kala fa huwa an yakuna li ahadina ashabun, to tana yiwa wani mu ya zamanto yana da abokai, ya jilisuna ilaihi, waɗanda suke zuwa suna zama wurin shi. Ka san idan ana zama gurin mutum to ya ce ai wani ana masa fadanci, ko kuma an tafi wurin mutum saboda wani girma da yake da shi, saboda haka za a fi suranta girman kai ga wanda ake zuwa maula kofin gidansa ko wanda ake zuwa ana hira kala da manzo Allah ya ce wannan ba shi bane saboda ai idan mutun ya zo kofar gidanka ma ya zauna ka bashi taimako nan ma ai alheri kala sai ya ce ya rasulullahi fa mal kibrtu menene girman kai saboda su azatansu girman kai yana ga wato mawadaci saboda kana da dukiya sai zamanto kan shine girman kai me girman kai ya rasulullah kala sai manzo Allah ya ce safahul haqqi girman kai shine wautar da gaskiya wautar da gaskiya safahul haqqi al-imam sindi akwai sharhi da yema al-musnad al-imam ahmad yana juz'i na farko shafin 385 yace al-muradu an yara al-haqqa batila mutun ya rika ganin gaskiya ƙarya ce ya rika ganin gaskiya ba gaskiya bace ƙarya ce aw yadda yahu batila aw yata'azzama anhu fala yaqbalahu an fada ma gaskiya zuciyarka ta san gaskiya ne kace a ban yadda ba wannan shine girman kai inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya wautar da gaskiya wato yana dauka mai rikon gaskiya wawa ne kuma a zuciyarsa ya san gaskiya ne da yawa mun san me ake nufi da abinda manzon Allah ya faɗa dinnan sau da yawa zaka samu mutun ya ji wa'azi ya tabbatar abin gaskiya ne ma sai ce kai ƙarya ce kawai in ma saboda son zuciya ko kuma a'a saboda cewar ai wannan tsarin rayuwarsa ba irin ta dariƙar mu bace ko hanyar mu ba ko kungiyar mu ba to saboda haka gaskiyar da aka faɗa ba zai karba ba da yawa wallahi yana faruwa zaka samu duk irin gaskiyar da zaka faɗa mutum saboda dariƙar ku ba guda ba koko kungiyar ku ba ɗaya bace to tana yiwa da ya ji azumma ya ce duk ƙarya ne to wannan shi ake nufi da girman kai inji manzon Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wasiyyan nan da ya faɗa mana ya faɗi wasiyyan nan ne daidai lokacin da wani bakauye ya zo ya yi shirme saboda shi wannan bakauye da ya taho abin da yake gaya wa mutane wannan mutumin yana so ya ɗaukaka makaskanci ya kaskantar da mai ɗaukaka shine manzo Allah yake faɗa ga misalin girman kai mutumin da zuciyarsa ta san gaskiya ne amma saboda haka sai ya bautar da ita da gangan zai ce wannan abin ba gaskiya bane Allah ka tsare mu al-litafi lisan al-arab mujallad na 7 shafi na 274 malamin yana ta'rif game da mufassara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa safahul haqq yace al-ma'na al-istighfaf bil haqq mutun ya raina gaskiya idan mutun ya raina gaskiya to tabbas yana da girman kai wa alla yarahu ala ma huwa alaihi min ar-rujhan war rasala ga gaskiya a fili karara amma mutum ba zai ganta akan gaskiyan ba sai ya ringa dauka ba gaskiya bace wannan bayani na girman kai ya taho da wasu kalmomi guda biyu guda uku wannan kalma da ta zo a cikin al-adabul mufrad sannan akwai hadisin da ya zo a sahih muslim akwai hadisin da ya zo a sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin al-kibra man batira al-haqqa man batira al-haqqa kaga nan yace safahul haqqi safahul haqqi mutun ya wautar da gaskiya saboda haka yasa akan ce as-safihu mutum mai wauta safahul haqqi mutum ya wautar da gaskiya amma a hadisin al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani game da girman kai nan kuma sai yace al-kib walakin al-kibra man batira al-haqqa wanda yayi magaskiya abinda ake kira al-batir menene al-batir shine ya jahilta wanda ya jahilci gaskiya ya'ani jahala nafs jahala nafsuhu wa lam yufakkir fiha mutum ne an faɗi gaskiya amma ya zamanto ya wautar da kansa saboda haka baya tunani kan wannan abin da aka faɗa al-litafin faidul qadir al-imam munawi yana mujallad na 5 shafi na 62 yace batir al-haqqa ya'ani bi ma'ana safih al-haqqa duk ma'anarsu guda ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta girman kai a littafin al-adabul mufrad da kuma yanda ya siffanta girman kai a sahihu muslim ma'anarsu guda ne idan aka ce batir al-haqqa جهل نفسه ولم يفكر فيها والصفيه الخفيف العقل وكيل الجاهل saboda haka yasa idan aka ce safihal haqqa wane ya wautar da gaskiya kaga ya zama tamfar wawa ne akan gaskiyan ko ko ya dauki gaskiya wauta ne to idan aka ce baqiral haqqa ya jahilci gaskiya duk da haka dai sifar wauta ne idan aka ce wane ya jahilci gaskiya yana tare da sifar na wauta saboda haka ma'anar su guda ne don haka kalmar ta zo da safahul haqqi ta zo da baqarul haqqi wanda dukkan su ma'anar su guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kamsun nasi wanda shine abu na biyu na siffa wato siffar girman kai manzon Allah yace da kuma raina mutane shine gamsun nasi siffa biyu ta biyu siffa ta biyu ta girman kai ita ce raina mutane wannan kalma ta gamsul haqqi gamsun nasi kamar yanda yazo cikin masharikul anwar مشارق الأنوار على صحاح الآثار وانا اللي تافي نوان ده بعد من يربو تا صفو ده فصر كالمومين حديثي وانا سكير اكي سام اللي تافي ينا ده مهم منش مجلل نبي شاتنا ده ريبيو ده إشارين ده بقوي يتشي قمص الناس ما اكي نفي ده قمص الناس احتقارهم وازدراؤهم رينا متاني قنو صوبا قوة بني وانا شيني قمص الناس ينا ده علامر جرمان كي متين يريك رينا متاني تو وانا كلمة تازو da lafazin gamtun nasi memakon gamsun nasi tazo da ma'anar gamtun nasi memakon sadun kalmar tazo da qa'u wanda dukkan su suna daukan ma'ana guda kamar yanda yazo cikin riwayoyi daban-daban na wannan hadisi al-imam sindi sharhin hadisin al-imam ahmad hadisin abdullah bin amr da muke karantawa ya fassara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa احتقرهم او لا يراهم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يتي جرمان كان شيني متين يا رينا متاني بايا غانن سو كوماي ني ودا يلا cikin littafin al-imam az-zamakhshari al-faiq fi garib al-hadith yana juz'i na farko shafin 598 saboda haka kalmomi guda uku al-gamsu al-gamsu al-gamtu waɗannan kalmomin gaba ɗaya ma'anar su guda akhawatun fi ma'an al-aibi wal izdira kamar yanda suka zo a hadisi idan aka ce gamsun nasi aka ce gamsun nasi aka ce gamtun nasi duk ma'anar su guda ne wato raina mutane ya zamanto kana daukan mutane ba komai ba saboda haka in ka dubi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daraja mutun idan mai girma ne ko da kabilar su ba guda ɗaya ba ce saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sako ga wasu mutane kamar sarakuna in ka karanta yanayin sakon manzon Allah zaka ga akwai girmamawa ga waɗannan mutane kada ka rena mutane saboda ba yaran ku ɗaya ba la idan mutum mai daraja ne a cikin jama'a to ka bashi wannan daraja idan aka ce wane yau an zabe shi ya zama wani matsayi ko da kai a wurin ka bai cancanta ba amma tunda ya samu wannan darajar ka bashi darajar da Allah madaukaki ya bashi kada ka rena shi yana daga alamar da manzon Allah ya tabbatar na girman kai ka rika ganin mutum ba kowa bane duk da cewa kuma ya samu wata baiwa ya samu wata kyauta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi idan Allah ya bawo mutum kudi na'am ya samu wata kyauta ta musamman zaka daraja shi a matsayin wani yana da wata falala ta Allah idan wani ya samu ilimi zaka bashi wannan daraja idan wani ya samu mukami koda a gurin ka wannan mukamin bai cancance shi ba ya kamata ka bashi wannan girma domin da zaran baka yi haka ba to babu shakka siffar girman kai tana hawa kan mutum Allah ka tare mu wannan hadisi muka karanta yana al-musnad al-imam ahmad kamar inda muka ce shine hadisi na 6547 haka na al-imam al-hakim ya ruwaito kuma hadisin isnadin sa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na 134 hadisin ya zo da wasu riwayoyi da aka samu daga wasu sahabbai kamar guda hudu sahabi na farko shine abdullahi bin umar kasan wannan hadisin muka karanta riwayar abdullahi bin amr akwai bambanci tsakanin abdullahi bin amr da kuma abdullahi bin umar abdullahi bin umar mahaifinsa shine sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kara masa yarda amma abdullahi bin amr mahaifinsa shine amr bin al-as wanda shi ma sahabin manzon Allah ne. To dukkan su sun ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma hadisin Abdullah ibn Amr shine wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo a littafin Al-Adab al-Mufrad. Al-Imam al-Bazzar ya ruwaito hadisin Abdullah ibn Umar, shi ma hadisin Abdullah ibn Umar ya inganta. Abdullah ibn Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu inna Nuhan alaihi salam, Annabi Nuhu alaihi salam qala li ibnihi, ya gaya ma dansa, ya bunayya, ya kai dana, inni musika bisnatayni, ni mai maka wasiya ne da rikon abubuwa guda biyu, wa anhaka anisnatayni, kuma ina hana ka aikata abubuwa guda biyu, wa qasirun alayka fil wasiya, kuma ina kokarin in takaita wannan wasiya gare ka hatta la tansa, saboda kar ka manta abin da zan faɗa ba. Inji Annabi Nuhu alaihi salam, ina kokarin in takaita wasiyar da zan ma saboda kar ka manta, saboda idan wasiyar ta yi tsawo ana iya mantawa. Ammal isnataini usika bihima, abubuwa guda biyu da nake ma wasiya ka yi riko da su, fa inni ra'aytu Allah azza wa jalla yastashrifuhuma, saboda ni na ga Allah ya daraja abubuwa guda biyu din nan, wa salihu khalqihi, kuma na ga duk wani na kwarai daga cikin halittun Allah ya daraja waɗannan abubuwa guda biyu din, da Allah da bayan Allah na kwarai suna daraja waɗannan abubuwa guda biyu. Wa ra'aytu ma yuksirani al-wuluj 'ala Allah azza wa jalla, kuma na ga abubuwa guda biyu din nan suna gaggawan kutsawa ga Allah tabaraka wa ta'ala, wato suna gaggawan kai mutum kusa daga kusa ga Allah. Idan ka yi riko da su, to nan da nan ne waɗannan abubuwa guda biyu za su kai ka wajen Allah. Shine abinda Annabi Nuhu alaihi salam yake faɗa, yuksirani al-wuluj 'ala Allah azza wa jalla, suna gaggawa, suna sauri na kutsawa da mutum zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in istata'ta, saboda haka idan zaka iya, Allah ya zala lisanuka ratiban, kada harshenka ya gushe yana jike, bihima ta zikiri da waɗannan kalmomi faf'al, to kai kokari ka aikata. Inji Annabi Nuhu alaihi salam, idan zaka iya harshenka da'iman har ka bar duniya kada ya bushe saboda ba a yi zikirin nan ba, to kai riko da su, wato a kowane lokaci ka rike waɗannan kalmomi, ka rika zikirin Allah da shi. Saboda kai sa malamai suke cewa zikiri ba shi da adadi a sunnar manzon Allah. Zikiri ba shi da adadi. Me ake nufi da zikiri ba shi da adadi? Babu shakka akwai al-azkar al-muqayyada, zikiri wanda an kayyade, bayan sallar farilla kai kaza, bayan kaza kai kaza. Kaga wannan an faɗa, tunda an faɗi wuri, an faɗi adadi, haramun ne kai kari. Amma zikirin da ba a faɗi adadinsa ba, wanda shi ake kira az-zikrul mutlaq, sakakken zikiri, shine wanda Annabi Nuhu alaihi salam yake mana misali da shi a wannan hadisi. Yace na farko qaulu subhanallahi wa bihamdihi, kaga a wancan hadisi na Abdullah ibn Amr ba shine aka fara ba, an fara da la ilaha illallah. Amma hadisin Abdullah ibn Umar an fara da subhanallahi wa bihamdihi, wato kalmar subhanallahi wa bihamdihi kai riko da ita. Fa innahuma, kaga kalmomi biyu din nan, subhanallahi wa bihamdihi ibadatu kulli shay'in, su ne ibadar dukkan komai, kowace halitta. Wa bihima yurzaqul khalqu, kuma ta dalilin su ne ake ba mu halitta arziki, ake ba mu halittun Allah gaba ɗaya arzikin su, kowace halitta da irin abin da take nema ana biyan bukatan ta ne gwargwadon wannan kalma da take riko da shi. Sai ya ce na biyun su ita ce qaulu la ilaha illallah, kalmar la ilaha illallah. Fa inna samawati wal arda law kanata fi kafatin wazanat kunna, domin kuwa da sammai da kasa za su kasance a hannun su keli guda, to wannan kalma ta la ilaha illallah za ta rinjayi nauyin su. Walau kanat halqatan qasamat kunna, idan da a ce sammai da kasa za su kasance zobe, to wannan kalma ta la ilaha illallah za ta murkushe su hatta talhaqa bizil arshi, har sai wannan kalma ta hadu da Allah mai al'arshi, bi ma'ana wato kai riko da wannan kalma ba za ka bari ba har zuwa ranar da Allah zai hada ka, ranar da zaka hadu da Allah tabaraka wa ta'ala. Annabi Nuhu alaihi salam yayi wasiyyan nan ga ɗansa, kai riko da shi, kar ka sake waɗannan kalmomi har zuwa lokacin haduwarka da mai al'arshi shine Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ka samu iya. Wa amma allatani anhaka anhuma, amma abubuwa guda biyu da nake so in hana ka a wasiyata, fa inni ra'aytu Allah azza wa jalla yakrahuhuma, abin da yasa nake hana ka saboda naga Allah baya son su. Wa salih khalqihi, haka nan halittun Allah na kware ma ba sa son su. Allah baya son abu biyu din nan, duk wata halitta ta kware ba ta son abubuwa biyu din nan. Na farko al-kibr, kaga sai aka juya sabanin wancan hadisi, can an fara da shirka, amma wannan a hadisin Abdullah ibn Umar aka fara da girman kai, girman kai wa shirku da shirka Allah bai son su, sannan duk wani bawan Allah na kware bai son su. Allah ka tsare mu. Abdullah ibn Umar ya ce fa kuntu sai ni na ce ya Rasulullah amin al-kibri an albasa al-hullata al-hasana, shin yana daga alaman girman kai dan na saka saitin kaya mai kyau? Kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yace la inna Allah azza wa jalla jamilun yuhibbu al-jamala, ai Allah wato mai kyau dai, Allah yana son ado, yana son kyau, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba mummuna bane, saboda ka dan kai ado abu ne wanda Allah yana son shi ma. Kulna Abdullah ibn Umar yace sai muka ce ya Rasulullah afa min al-kibri an takuna li addabatu salihatu arkabuha, ko yana daga alamomin girman kai ya kasance ina da wata dabba abin hawa na kwarai wanda nake hawa? Kala la, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu, wato wannan baya cikin alamomin girman kai. Kuntu sai na ce, kaga can yace sai muka ce, yanzu kuma yace sai ni na ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa min al-kibri an yakuna li ashabin yatba'uni, koko yana daga girman kai ya zamanto ina da abokai da suke biyo ni. Wancan hadisi ya ce suna zuwa ne kofar gidan mutum su taru ko majalisinsa. To Abdullah ibn Umar kuma hadisin sa yace kana da abokai suna binka, to wannan ma girman kai ne? Kala la, yace a. Kuntu sai nace fa mi fi mal kibru ya Rasulullah, to akan me ake samu girman kai, wace siffa? Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to safihu al-haqq, ka wautar da gaskiya, to kana da girman kai. Wautar da gaskiya, ka ji gaskiya amma sai kake dauka. Wallahi in ka samu musulmai da dama suna tare da wannan siffa, da yawa mun san gaskiya amma ba za mu karbe ta ba, saboda me? Bata dace da abin da muke so ba, amma mun sani. Zaka ji gaskiya a ce haba ba shi kawai wannan ashirme ne, kuma har a zuciyarka ka san wannan abin gaskiya ne. Allah ka samu gyara. Wa tagmisu nasa, manzon Allah ya ce kuma ka rena mutane. To idan ka hada waɗannan siffofi guda biyu ka tabbata mai girman kai. Akwai hadisin da yazo cikin sahih Muslim na kitabul iman, hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda yake zama shaida ga hadisin Abdullah ibn Umar, saboda ya dauki ma'anar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta girman kai, ya dace da hadisin Abdullah ibn Umar da kuma hadisin Abdullah ibn Mas'ud. To sai sahabi na biyu shine Jabir ibn Abdullah, inda shi ma ya rawaito wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya ce ala uallimukum ma allama Nuhu ibnahu, ko kuna so in gaya muku abinda Annabi Nuhu ya gaya ma ɗansa? Manzo Allah ya tambayi sahabban shi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Nuhan qala li ibnihi, Annabi Nuhu alaihi salam ya gaya ma ɗansa, ya bunayya amuruka, ina maka umurni an takula, ka rika cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hailala ce ita ma, ita ce la ilaha illallah, amma ba a ƙarasa da tsayinta ba sai a hadisin Jabir. kaga ya gwada cewar wanda yayi wannan zikirin ya fi samun kamala akan wanda ya riko da la ilaha illallah kadai. Allah ya samu gani. Saboda wannan zikirin yana dauke da girmamawa ga Allah, yabo ga Allah, wanda baka samun shi a la ilaha illallah kadai. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sayyati fa inna as-samawati wal arda law kanata halqatan la qasamatha. Wannan kalmar da dai san mai da kasa za su kasance zobe a dora wannan kalma akai za ta murkushe su. Wa ba'aha law wada'aha fi kiffa la wazanatha, da za a dora san mai da kasa a hannun skeli guda da kalmar wannan la ilaha illallah wato da tarin jayi nauyin su. Annabi Nuhu alaihi salam yace wa amurka an taqula, kuma ina maka umurni ka rika cewa subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah. Kaga an samu canji can subhanallahi wabihamdihi cikin hadisin Abdullah ibn Amr da kuma hadisin Abdullah ibn Umar, amma a hadisin Jabir subhanallah walhamdulillah duk ma'anar su guda ne. Kace subhanallahi wabihamdihi da wanda yace subhanallahi walhamdulillah duk ma'anar su daya ne. Fa innaha salatul khalqi, sai manzo Allah yace Annabi Nuhu alaihi salam yace subhanallahi walhamdulillah dinnan wato sune ibadar halittun Allah. Wa biha yurzaqul khalqu, kuma ta dalilu su ake ba mu halittu arziki. Wa anhaaka an ash-shirki billah, ina hana ka shirka da Allah. Fa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna. Annabi Nuhu da yace don kuwa duk wanda ya shirka da Allah to Allah ya haramta masa shiga gidan aljanna. Allah ka tsare mu. Wa anhaaka anil kibri, kuma ina hana ka girman kai. Fa inna ahadan, abinda yasa nace ka kiyaye girman kai, don babu wani dan adam yani la yadkhulu aljannata fi qalbihi misqalu habba min khardalin min kibri. Atashi a kiyama a zuciyar mutum akwai gurgurdan kwayar komayya na girman kai, ba zai shiga aljanna ba. Kaga kowanne akan shi wancan ga ayar alqur'ani man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna. Dan wannan ga hadisin manzon Allah, la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi misqalu habba min khardalin min alkibri. Jabir yace wa masu tsada ku yarkabuha, ko ku wata dabba da kake hawa, awi ta'am yajma'u alaihi ashabu, ko ku tana da lokaci da kake kawo girki abokai na zuwa ana haduwa ana ci, wannan duk alamar girman kai ne. Kalu sai manzo Allah yace la babu, walakin al-kibra an yusaffiha al-haqq wa yughmasa al-mu'min. Sai dai girman kai shine a wautar da gaskiya kuma a raina mumini, inda aka dan samu canji. Wadancan hadisi yana cewa raina mutane gaba daya, raina dan adam gaba daya alaman girman kai ne. Kada ka raina dan adam, wanda shine ainihi wato siffar da dabi'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. A sunnar manzon Allah ba a raina mutum koda ba musulmi bane. Amma a wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato raina mumini, dan haka raina mumini ya dara raina sauran mutane, saboda wanda ya raina mumini laifin sa yafi yawa. Sai yace wa unabbi'ukum bi khilalin, zan ba ku labarin wasu halaye, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna cewa abin nan ya auku ba karo daya ba. Manzon Allah yakan karantar da sahabbai abu guda a lokuta daban-daban, saboda kai sa zaka rika samun hadisai sun taho da riwayoyi daban-daban. Tana yiwa lokacin da wancan abu ya auku wani baya nan, lokacin da wannan ya auku wancan baya nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kokari ya isar da sakon Allah ga sahabbansa a lokuta daban-daban. manzon Allah yace zan ba ku labari bi khilalin wasu halaye man kunna fihi falaysa bi mutakabbirin duk wanda yake da waɗannan halaye to bashi da girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu irin halaye nasu a wancan zamani sai yace da farko i'tiqalu shati ka daura akuya kana kiwo duk mai kiwon akuya ba a samu shi da girman kai wannan wata alama ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masahabbai waɗanda suka yi zamani da shi kuma hakika haka ne zaka samu mai kiwon awakai ba a samu shi da girman kai ana iya samun girman kai ga mai kiwon saniya ko mai kiwon ragumi saboda ai babban halitta ce amma mai kiwon akuya kullun a gudu yake ya ruga ya ce ina girman kai gare shi za ta yi barna ya taro ta nai kaga ba maganar girman kai manzo Allah ya ce in kana kiwon akuya to babu girman kai manzo Allah ya ce wa lubsu sufi sannan sanya tufafi da aka yi sakar gashin dabba sakar gashin dabba a wancan zamani shine alamar tufafi makaskanci wanda talakawa ke sawa warkubul himar manzo Allah ya ce da kuma hawa kan jaki in kana iya hawa kan jaki kai tafiyarka baka damu ba to baka da girman kai wa mujalasatu fuqara'il muslimin sannan da zama da talakawa muminai wa an ya'kula ahadukum ma'a iyalihi sannan kai kokari ka rika cin abinci da iyalanka idan zaka iya cin abinci da iyalanka to babu girman kai wanda hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2218 sallallahu alaihi wasallam shine abdullah bin abbas Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa abdullah bin abbas yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taba cewa awsa nuhu ibnahu annabi nuhu alaihi salam yayi wasiya ga ɗansa fa kala sai yace masa la utawwilu alayka bazan tsawwala bayani gare ka ba ya kai yaro li yakuna ajdar Allah kansa saboda ya kasance wato ba za ka manta ba don haka yasa zan gaya ma maganar takaitacce takaitacciya isna tani abubuwa guda biyu ne yastabshiru Allah bihima Allah yana albishir wato ga wanda ya yi riko da su wa salihu khalqihi kuma duk wani wata halittar Allah ta kware tana albishir ga wanda ya riko da su wasna tani sannan wasu abubuwa guda biyu yahtajibu Allah minhuma Allah yana shamaki gare su Allah yana shamaki gare su wato ba zai yarda ya kusanci mai yin su ba wa salihu khalqihi haka nan ma halittun Allah na kwarai suna nisantar mai aikata su fa ammal isnatani allati yastabshiru Allah bihima abubuwa guda biyu wadanda Allah yake albishir ga wanda ya riko da su wa salihu khalqihi da kuma halittar Allah ta kwarai tana albishir ga wanda ya riko da wadannan abubuwa guda biyu na farko shahadatu Allah ilaha illallah ita ce kalmar shahada fa inna samawati wal arda wa ma bainahuma domin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su wa ma fihinna da ma abin da ke cikin su law kunna halqa la qasamatha da sun kasance wato zobe ne wannan kalma ta la ilaha illallah tana iya murkushe su wa law kunna fi kaffa la rajahat bihinna kuma da za su kasance a hannun su keli kalmar la ilaha illallah nauyin ta zai rinjaye su na biyu wa subhanallahi wa bihamdihi kai riko da subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatul khalqi subhanallahi wa bihamdihi din nan wato ita ce ibadar halittun Allah wa biha yurzaqun kuma dalilin subhanallahi wa bihamdihi Allah yake ba su arziki wa amma al-ithnatani allati yahtajibu Allah minhuma abubuwa guda biyu wadanda Allah ke shamaki ga wanda yake aikata su Allah yake nisantar mai aikata su wa sa'iru khalqihi da sauran halittu annabi nuhu alaihi salam yace fashirku billahi wal kibr shirka ce da Allah da kuma girman kai nan wani mutum yayi tambaya kamar yanda sauran sahabbai suka bada labarin hadisin haka shi ma Abdullah ibn Abbas wani mutum yayi tambaya ya rasulullah ni na kanso ya zamanto ana min hidima na kanso a min hidima a dauko min abin hawa hatta wato kamar dorina na nakan so ce a mika mi ko wanda zai bani shi da sauransu shin wannan hidima da ake min da kuma sha'awar abinci mai dadi yana ga alamar girman kai manzon Allah ya ce la sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walakinnal kibra an tunkira al-haqqa wa tughmisa an-nasa tunkira al-haqqa wannan lafazi da aka saki samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam girman kai shine ka ki gaskiya shine tunkira al-haqqa idan kana kyamar gaskiya ka santa amma kana kyamanta wa tughmisa an-nasa kuma ka rena mutane to hadisi na hudu hadisin wani tabi'i ne da ake kiransa Sulaiman bin Yasar wanda yace akwai wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah mazauna Madina wanda ya karantar da su wannan hadisin a cikin riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala nuhun libnihi annabi nuhu alaihi salam ya gaya ma dansa inni musika bi wasiyya wa qasiruha kai la tansaha ni zan maka wata wasiyya kuma zan takaita ta don karka manta usi ka bisnatain zan ma wasiya da abubuwa guda biyu ka rike su wa an haka anislatain zan hana ka abubuwa guda biyu ka nisance su amma latani usi ka bihima abubuwa guda biyu da nake ma wasiya ka riko da su usi ka bila ilaha illallah ina ma wasiya da riko da la ilaha illallah yace domin yastabshiru Allahu bihima wa salihu khalqihi duk wanda ya riko da abubuwa guda biyu din nan Allah yana masa albishir na irin kikkiawan sakayyen da zai samu wa huma yuksiranil wuluj ala Allah ta'ala wadannan kalmomi guda biyu suna gaggauta kai mai yin su ga Allah tabaraka wa ta'ala fa inna samawati wal arda law kanata khalqa qasamatkuma da a ce kalmar la ilaha illallah za a dora ta akan samai da kasa za ta murkushe su kaga duk hadisan suna zuwa da wannan kalma walau kanat fi kaffa wazanatuhuma da za a dora la ilaha illallah hannun su ke da a gwada da nauyin samai da kasa kalmar la ilaha illallah za ta rinjaye su sai ce na biyu wa usika bi subhanallahi wa bihamdihi ina maka wasiya da riko da subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatul khalqi wa biha yurzaqul khalq wadannan kalmomi duk riwayar da aka kawo sun tabbatar da su babu canji subhanallahi wa bihamdihi ibadar halittun Allah kuma dalilin subhanallahi wa bihamdihi Allah yake azurta halittu saboda haka sai manzon Allah ya karanta ayata 44 ta suratul isra wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allah tabaraka wa ta'ala yace babu wani abu face yana tasbihi yana ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kaga ya dace da hadisin kenan yusabbihu bihamdihi ka rika cewa subhanallahi wa bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku mutane ba ku iya fahimta kai kana ganin kamar babu wani wata halitta da take zikirin Allah la babu halittar da ba ta zikirin Allah inji Allah tabaraka wa ta'ala kowace halitta tana subhanallahi wa bihamdihi Allah yace walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku fahimta ba za ku fahimta ba saboda kowace halitta da irin harshen da Allah ya ba ta damar ta yi magana da shi kowace halitta kwaro ne tsuntsu ne dabba ce duk halittun Allah tabaraka wa ta'ala suna magana saboda shi dan adam gani yake kamar shi kadai ne yake magana lala akwai magana saboda ka dabbobi suna maganganu da juna kuma akwai kalmar da suke bautan Allah da ita amma tunda kai baka san wannan kalma ba zaka iya gane ba baka iya gane ba annabi nuhu alaihi salam yace wa amma latani alhaka anhuma abubuwa guda biyu da nake hana ka fa yahtajibu Allahu minhuma wa salihu khalqihi saboda Allah yana shamaki ga wanda ke yin su haka ma halittun Allah na kwarai suna nisantar mai aikata su an haka an shirki wal kibri ina hana ka shirka da Allah ina hana ka girman kai saboda haka in ka dubi hadisan na gaba daya ma'anar su guda ne wasiyar da annabi nuhu alaihi salam yayi ma ɗansa ko yayi ma ƴaƴansa biyu wasiyar tsarin guda ne a duk riwayoyin da aka kawo sannan in ka bibi hadisin yana da ilimi mai yawan gaske wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a ciki don haka yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin silsilatu sahiha mujallal na farko shafin 260 zuwa 261 ya jera fa'idoji da ake samu karkashin wannan hadisi yana cewa aktafi bil isharati ila ba'dha ya kirga kamar guda shida na farko mashru'iyyatul wasiyya inda al-wafati mai hadisi yake karantar da mu abu na farko annabi nuhu alaihi salam yayi madansa wasiyya a lokacin mutuwa wanda shine farkon hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna nabiyallahi nuhan lamma habaratul wafat lokacin da mutuwa ta zo ga annabi nuhu alaihi salam yayi madansa wasiyya yanzu kai kana da wasiyya akwai wasiyyar da ka rubuta ko ka taba kiran danka ka zaunar da shi kamar wasiyya saboda haka yasa ake samu mushkila bayan mutuwa Allah ka sa mu riko da sunnar manzon Allah wasiyya tana da muhimmanci wannan dalilin yasa annabi ya bada misali da annabi nuhu alaihi salam awwalur rusul wanda shine manzo na farko da Allah ya aiko manzon Allah ya bada misali da shi kafin ya rasu ya yi madansa wasiyya wasiyya tana da muhimmancin gaske kamata yayi a ce musulmi yana da wasiyya da ya rubuta saboda baka san ranar mutuwarka ba musamman ga wanda alamar mutuwar ta zo gare shi sai lokacin ne wasiyyar ta fi zama muhimmi wato a kansa saboda haka wannan hadisi yana faɗaitar da mu zan muna wasiyya ga ƴaƴanmu saboda ita wasiyya yaro idan ka masa ita ba zai manta ba saboda ka masa wannan wasiyar kusan mutuwarka duk maganganun da kai mar a baya zai iya mantawa da su amma wannan maganar ba zai manta da ita ba saboda haka za ta zauna gare shi za ta yi tasiri ga rayuwar shi sai ta zamanto ma kamar ita ce take gyara masa rayuwa saboda me saboda uba ya lura da yanayin rayuwar ɗansa tun daga haihuwa zuwa yanda yake ya lura da yanayinsa saboda haka zai mar wasiyya gwargwadon yanayin shi wane kai kaza kabar kaza saboda ya lura da cewar abubuwa biyu din nan inda zai rike su zai samu kamala don haka yasa wasiyya take da kima a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu fadilatu tahlil wa tasbih wanda hadisin yana tabbatar mana falalan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ko da cewa shi al-Imam al-Bukhari bai kawo hadisin anan saboda bayanin zikiri ba a'a muna magana ne akan matsayin girman kai amma kaga hadisin abu na farko da yake magana akai shine darajar zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wa annaha sababu rizqil khalqi shine sababin arziki ga halittun Allah madaukaki abu na uku shine al-mizan yawmal qiyamati haqqun sabit wanda hadisin ya tabbatar akwai mizani a ranar kiyama wannan yana cikin aqidar ahlus sunnati wal jama'a dole dai ka yadda cewa akwai mizani wanda za a gwada ayyukan bayi da shi a ranar hisabi wanda hadisai da dama sun tabbatar da shi abu na biyar anna tajammula bil libas al hasan laysa min al kibr fi shay manzo Allah ya tabbatar mana wasu abubuwan da ba girman kai bane saboda kana da babban mota ba girman kai bane saboda kana da kaya sutura tufafi mai kyau la ko takalma masu kyau ko kana cin abinci mai dadi ko kana liyafa ga mutane a hadu a kofar gidanka ana cin abinci duk waɗannan abubuwan sahabbai sun yi tambaya akai manzo Allah ya ce ba laifi bane shine malaman suna suke cewa wannan yana daga alamar gudun duniya da sahabban manzon Allah suke yi kaga sun tambayi annabi ko su ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne to wallahi da sun nisance su sai aka fara da abin da dan adam yana yin su kullum saboda dan adam yana son a ce yana da abin hawa yana son ya tufafi mai tsada ya ci abinci mai dadi sai aka bada misali da su dan shine abin da dan adam kullum baya rabuwa da shi manzon Allah ya ce ba su bane kaga kenan ba a cewa dan wane yana hawa babban mota ai wane mai girman kai ne a'a in kai haka ba kai bin maganar manzon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da cewa mutum yana da girman kai saboda yanayin abin hawansa duk da cewar manzon Allah a ƙarshe ya bada ishara da cewa idan kana so ka tabbata baka da girman kai ka rika hawa jaki misali a zamanin su wato saboda samun tawali'u wanda tawali'un nan shi zai tausasa zuciyarka ba za ka ga nauyin a ce ka hau jaki ba, amma baya nuna cewar hawan abin hawa yana daga cikin alamomi na girman kai. Abu na shida, wato shi ne hadarin girman kai, wanda hadisin nan yake tabbatar mana me hadarinsa. Duk laifuka, wato akwai zunubai da yawa, amma babu zunubin da annabi Nuhu alaihi salam ya hana ɗansa ya aikata, ya haɗa wannan zunubi da shirka, sai girman kai. Me yake nuna maka matsayin girman kai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala? Akwai laifuka da dama, amma annabi Nuhu bai gaya ma ɗansa ya bar su ba, sai ya kawo girman kai, ya ce kaga girman kai, sai ya haɗa shi da shirka. Saboda haka yasa malamai suke cewa al-kibru alladhi urina ma'a shirki, idan ya zamanto girman kai ya taho a hadisi guda an haɗa shi da shirka a wasiya guda, ya nuna cewa haɗarin girman kai yana da girma. Allah ka tare mu. Saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayanin siffa na girman kai da cewa mutum ya rena mutane, ya'ani at-ta'anu fil nasi al-abriya bi ghairi haqqin, sukan mutane marasa laifi da aibanta su da ganin ba kowa bane mutum, rena mutane, wannan alama ce ta girman kai. Allah ka tare mu. Anan akwai abin da ya zo cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yurzaqu kullu shay'in. Subhanallahi wa bihamdihi, da wannan zikiri ne, wato kowane abu yake bautan Allah, kuma a dalilin wannan zikiri ne ake azurta kowane abu. Sai malamai suka ce babu shakka haka ne, kuma inda zaka dubi littafin tafsiri, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 44 ta suratul Isra a ɗaya daga cikin riwayoyi da muka karanta, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. In ka duba fassarar wannan aya, littafin tafsiri daban-daban, zaka ga abinda masana suka tabbatar, la shakka haka ne, subhanallahi wa bihamdihi, da shi ne Allah yake azurta halittunsa, kamar yadda ayar Al-Qur'ani ta nuna. Kuma ana la'akari ne da abubuwa guda biyu, ta yanayin bayanin masana suna cewa inna tasbiha bin mafatihi rizqi 'ala al-ibad, duk mutumin da yayi riko da subhanallahi wa bihamdihi, to yayi riko da mabudin arziki, babu makawa. Malamai sun tabbatar da wannan. Saboda na farko, anna tasbiha tanzihullah an yakuna ma'ahu nadhirun, ya'ani fi khalqihi wa fi ihya'ihi wa fi irzaqihi al-ibad. Yana cewa Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum, wanda yazo a suratul Rum aya ta 40. Allah shi ya halice ku, Allah shi ya azurta ku, Allah shi yake kashe ku, Allah shi yake raya ku. Kaga wannan ya taho a aya guda. Allah shi ya halice ku, shi yake azurta ku, shi yake karban rayukan ku, shi yake raya ku. Hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay, subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Saboda haka in ka ce subhanallah, ka dubi ƙarshen aya, subhanahu wa ta'ala amma yushriku, in ka ce subhanallah shahadatun min al-ibad annahu la razika illa Allah, kamar kana cewa babu mai azurtawa sai Allah, babu mai halitta sai Allah, babu mai rayawa sai Allah, babu mai kashewa sai Allah. Saboda duk sun taho a aya guda. In ka ce subhanallah, ka tabbatar da waɗannan abubuwan gaba ɗayansu. Wato wannan kalmar na subhanallah sai ta zamanto mabuɗi ne na arziki, wato ga halittun Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan malamai suna cewa in kai la'akari da aya ta 7 ta suratu Ibrahim, nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da arziki yana tare da subhanallah wa bihamdihi. Me yasa Allah madaukaki ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah ya yi sanarwa ya ce in kun gode zan ƙara muku. In ka ce subhanallah wa bihamdihi, ko a ɗaya lafazin subhanallah walhamdulillah, in ka ce alhamdulillah mai kai godiya ga Allah, wanda ya yi godiya ga Allah mai zai faru? Allah zai ƙara masa. Shi kaga kenan tabbas wanda ya riko da subhanallah wa bihamdihi, Allah zai masa arziki. kuma da wannan kalma Allah tabaraka wataala yake azurta halittunsa gaba daya wanda wannan ilimi ne na gaibi ba mu sani sai abinda Allah tabaraka wataala ya sanar da mu amma lalle gaskiya ne saboda ayar alqur'ani ta tabbatar hadisin manzon Allah ya nuna haka fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bihim wa biha yurzaqul khalqu da wannan kalman ake azurta halittun Allah tabaraka wataala saboda haka malamai suke cewa zikirin Allah subhanallahi bihamdihi ga halitta kamar numfashi ne dole halitta tayi zikirin Allah sannan Allah ya bata arziki kaida ce da shi ake azurta halittun Allah tabaraka wataala akwai hadisin akwai hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana daga misalin wannan hadisin da muka karanta hadisin masana hadisi da yawa sun inganta kamar al-Imam al-Hakim al-Imam az-Zahabi wanda yana al-Mustadrak al-Imam al-Hakim hadisi 154 haka na al-Imam Ibn Hibban sahih Ibn Hibban da kuma al-Imam al-Bagawi yana sharh sunnah hadisi na 273 haka ma Ibn Hajar ya inganta shi a cikin Fathul Bari mujallal na kuma shadi shafi 241 ابن حجر يقول أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مثلا حديثي ديوة سنجد تدى تشوى محمد ناصر الدين الألباني شيء أولنسى حديثي ينا دروني لكن غالب مثلا حديثي سنتبت دا إنجد شوانا حديثي أبو سعيد الخدري يرويتو حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله يقول قال موسى عليه السلام منذ الله يكن بام لابار منزنن الله يبام لابار مبينس saboda a cikin labarin da yake bamu akwai ilimi akwai ilmantarwa akwai ladabtarwa don haka duk sa'ilin da kaje annabi ya bada misalin wani labari to akwai karantarwa wanda manzon Allah yake da wannan labari kamar misali wasiyar da annabi Nuhu alaihi salam yayi madansa to haka nan kuma ya kawo mana hadisin annabi Musa alaihi salam annabi Musa yace ya rabbi allimni shay'an azkuruka bihi wa ad'uka bihi Ya Allah ka sanar da ni wani abu da zan rika zikirinka da shi ina kiranka ina roƙonka. Kala sai annabi sai Allah tabaraka wataala ya ce ya Musa kul ka ce la ilaha illallah. Kala sai annabi Musa ya ce ya Rabbi kullu ibadika yaqulu haza. La ilaha illallah ai kowa ya iya. Ya Allah kowa ya iya duk bayinka ba wanda bai iya la ilaha illallah ba. Saboda haka shi dai yana buƙatar wani zikiri na musamman wani zikiri na daban wanda za a bashi shi kadai Allah yace kul la ilaha illallah kace la ilaha illallah kala sai yace la ilaha illallah yabi umarnin Allah Allah yace kace la ilaha illallah yace la ilaha illallah sai yace la ilaha illa anta ya rab kaga yabi umarnin Allah ba abin da ya cancanta a bauta masa face kai ya Allah sai to na san wannan amma ga bayani innama uridu shay'an takhussuni bihi ni ina son wani abu ne da zaka ware ni ka bani ni kadai in ringa zikirinka fa Allah baya haka ita wato shari'a Allah yana yin ta ne ga bayinsa gaba daya iyaka a ranar kiyama wanda aka samu Allah ya ware shi da wani zikirin da babu halitta da ta sani shine manzon Allah shi ma ba anan duniyar bane sai a lahira idan an tashi a lahira lokacin da za a zai je neman ceto lokacin da zai yi sujuda ga Allah sai Allah ya saukar da ilimin wasu sunayensa wasu kalmomi na yabo gare shi wanda idan yayi amfani da waɗannan kalmomi to Allah zai biya masa bukata sai yayi sujudan Allah zai sanar da shi babu wanda ya sani sai Allah to saboda haka sai Allah yace ya Musa bari ga maka wannan kalma ta la ilaha illallah law kana as-samawati sab'u wa amiruhunna ghairi da sammai bakwai da waɗanda suke rayuwa a ciki in ban da ni saboda haka sai malaman sunna suka ce kaga ya tabbata Allah yana ina yana sama da dai sammai bakwai da masu rayuwa a cikin su ban da ni inji Allah tabaraka wataala wal arabina sab'u da kasai bakwai fi kiffatin da za a sasu a hannun skeli guda wala ilaha illallah kawo la ilaha illallah fi kaf fi kiffa a sa a hannun skeli guda Allah ya ce ba dai Musa alaihi salam malat bihinna la ilaha illallah, kalmar la ilaha illallah za ta rinjaye nauyinsu. Saboda haka Ibn Hajar ya ce ashe kenan wannan ya tabbatar da duk zikirin Allah babu wanda ke gaban la ilaha illallah. Fa yu'khadhu minhu anna az-zikra bila ilaha illallah arjahu min az-zikri bilhamdillah. Saboda shine na farko la ilaha illallah zikirin sa yana ya kurin jaye akan zikirin alhamdulillah. Na'am, akwai hadisin Abu Malik al-Ash'ari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadan falalan kowanne kalmar zikiri. Manzon Allah yace walhamdulillah tamla'ul mizan, kalmar alhamdulillah tana cika mizani, ma'auni na sikeli. Sai Ibn Hajar yace fa innal mil'a yadullu ala al-musawati war-rujhan sarihun fi ziyada fa yakunu awla wa ma'na. Idan aka ce alhamdulillah kalmar kadai tana cika mizanin bawa a ranar kiyama, yace babu shakka ya nuna kalmar alhamdulillah tana da falala. To amma in ka dubi kalmar la ilaha illallah da aka ce kuma sammai da ƙasa gaba ɗaya in aka dora ta za ta nike su, kaga magana ta kare. Baka hadawa da ladan alhamdulillah da aka ce yana cikin mizani a ranar kiyama, anna zakirha yamtali'u mizanuha sawaban, wanda ana baka lada cikin mizani saboda ka ce subhanallah, saboda ka ce alhamdulillah. Lakin kowannen su da irin falalansa, saboda ka baka daukan wannan ka bar wannan, baka daukan wannan ka bar wannan, illa dai wato Allah yakan bayyana falalan aiki. Saboda haka yasa zaka ji an ware wata kalma ta zikiri an yi magana a kanta ba tare da an kawo wata ba, wannan baya nuna cewa ɗayar ba ta da falala a wurin Allah. Na ce za mu yi magana a kan hadisai guda biyu, amma lokaci ya kure, a yi haƙuri. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah kuma ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al sa'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alayna man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.